بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومين ثلاثة شاب يقطن ذو القعدة hijira na da shekara 442, wanda ya dace da lissafin 22 ga watan June shekara miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 22 cikin jerengiyar darussa daga littafin Ishratun Nisa walafar al-Imamu Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i, wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ya gafarta mishi. Wannan littafi wani bangare ne na As-Sunan al-Kubra na shi al-Imamu An-Nasa'i din, wanda yana tattaunawa ne game da ka'idoji da sunnoni da ladubba na zaman tare a gidan aure. Allah ya saka mishi da alkhairi. Za mu tashi inda malai yake cewa babu zikir ikhtilafin naqilina li khabari Khuzaimah ibn Thabit fi ithbati itiya fi itiyanin nisa'i fi adbarihinna, babun dake bayani akan ambaton sabanin da masu cirato riwaya suka yi wajen bada labarin hadisin Khuzaimah dan Thabit game da batu akan zakkewa mata ta dubura. مالك يجي أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد عن عمارة بن خذيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وانا رواية جمال محمد بن منصور الطوسي مالك إمام النسائي wanda ya rusu shekara ta 254 daga Sufyan huwa ibn Uyayna, dan Uyayna ne babban malami rahimahullah, daga Yazidu dan Abdullahi dan Usama dan Al-Had, shi kuma yace daga Umara dan Khuzaimah dan Thabit, dan gidan sahabi Khuzaimah dan Thabit. Shi Umara yana da hadisai a cikin As-Sunan al-Arba'a, sannan ya rusu shekara ta 105. Mahaifinsa mai suna Khuzaimah dan Thabit shine sahabin hadisin wanda yake mishi lakabi da Dhush-Shahadatayn. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi akan cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai rago a gun wani bakauye, bayan da ya gama ciniki ya je ya kawo kuɗi. Kafin ya zo sai wani ya taya ragon fiye da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siya, sai wannan bakauye kawai yayi hali na rashin dattaku. Da Annabi ya dawo sai ya ce shi bai san magana ba, kun kuma Annabi yana da shaida kawai to ya kawo shaida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai daga ni sai kai muka yana ran samu shaida. Sai wannan bawan Allah Khuzaimah dan Thabit ya ji ana magana, sai ya ce ni ina shaida cewa gaskiya ne abin da ka faɗa ya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah imama yake ya ce to kai ai Khuzaimah ai baka na akai ku ya akai ka shaida, ya ce na shaida ne saboda shaida wanda Allah ya cewa kai mai gaskiya ne. Annabi ya ji dadi ya ce yake cewa to daga nan ya ce daga yau Khuzaimah shaidar shi tana matsayin shaidar mutum biyu ne, in ana neman shaida biyu aka same shi ta wadatar. Babban sahabi ne daga cikin sahabbai masu falala kwarai da gaske saboda wannan shaida da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi. Sanda ake tattara Al-Qur'ani zamanin Sayyidina Uthman, akwai wata aya wadda aka laluba ba a same ta a gun kowa ba sai a wajen shi, shine fadan Allah a cikin suratul Ahzab, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alayhi, kamar yadda Bukhari ya rawaito. Zaka ana mai lakabi da Dhush-Shahadatayn, mai shaida biyu shaida shi biyu, ma'ana so da shi daya a madadin shaida biyu. To shine yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yastahi min al-haq, lalle Allah baya jin kunyar fadan gaskiya. Wannan kamar muqaddima ne akan bayanin da zai biyo baya, saboda magana ce take akwai nau'i na kunya da buƙatar sakayawa game da ita. To amma tun da gaskiya ce addini ne, haka za a daure a faɗe ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'tun nisa'a fi adbarihinna, kar ku dinga zakkewa mata ta cikin dubarsu. wani hadisi baya ga al-Imam an-Nasa'i al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi a cikin Musannaf haka Ahmad Ibn Hanbal haka al-Imam at-Tabarani Abu al-Qasim a cikin al-Mu'jam al-Kabir haka al-Baihaqi a sunan dinsa da Abu Awana da Humaidi da wasunsu kuma hadisi ne ingantacce Ibn Taymiya a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wat'ul mar'ati fi duburiha haramun bil kitabi was sunnah saduwa da mace ta duburarta haramun ne alqur'ani da sunna sun tabbatar da haramci huwa qaulu jamaahir salafi wal khalaf shine maganar daukacin malaman da da na baya bal huwa alwaqiyatu sughra ana kallon shi ma a matsayin wani karamin zinubi na yan luwadi wa qad sabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ibn taymiya yace ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yastahi min alhaqi la ta'tun nisaa fi adbarihinna wa qad qala ta'ala kuma Allah yace nisaa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum annashitu matanku gonakinku ne ku zo mu gonakinku duk inda kuke so wal harthu ibn taymiya yace kaga dai ita gona huwa mawdi'ul walad abinda yake nufi da al harthi ne inda ake samun da kamar yadda a gona sai an yi shuka inda ya kamata sannan a samu amfanin da ake nema to haka shi ma a aure sai an zuba maniya inda ya kamata sannan za a iya samun da fa innal harfa huwa mahallul gharsi wazzar'i domin aka ce al harf gona shine da ake yin shuka ko da shi wa kanatul yahudu taqulu yace yahudawa dama su ne suke cewa idza atarrajulu mar'atahu min dubriha jaa al waladu ahwala idan mutun yaje ya zake matarsa ta baya koda ya sade ta a gabanta to wai sai a haifi dan ya zama mai ido harare garki fa anzalallahu hadhihi al-aya shine Allah ya saukar da fadin sa nisa'ukum harthul lakum wa abaha lirajuli an ya'ti imra'atahu min jami'i jihatiha ya da sa mutun ya sade matar shi ta kowace fuska lakin fil farji khassa amma ta gabanta kawai wa mata wati'aha fi duburi wa tawa'athu azzara uzzira jami'an duk sanda mutun ya yi luwadi da matarsa kuma ta yarda to alkali zai iya musu hukunci ya musu bulala ko ya daure su fa illam yantahiya in sun ki su daina wannan fa illa furrika bainahuma alkali zai raba wannan auren kama to yufarraqu bainar rajuli alfajiri wa man yafjuru bihi kamar yadda ake raba tsakanin namiji wanda yake luwadi da wanda aka same shi suna yi tare dan haka iyaye za su iya cewa ba su yarda ba a kashe auren da aka aura wa mutumin da daga baya aka gane cewa dan luwadi ne saduwa yake da ƴan mutane ta baya Allah shi kyauta malai yace akhbarana qutaybah ibn sa'id qala hadathana al-laythu an ibn al-hadi an harami ibn abdullah an khuzaimah ibn thabit wannan isnadin kuma daga harami ibn abdullah shine kenan dan ajin su umara kenan yanzu mun ji isnadi na biyu wancan na farko na umaru dan khuzaimah sai kuma na haramiyu dan abdullah shima daga khuzaimah dan thabit annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha la yastahi min alhaqi yaquluha thalasan annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah baya jin kunyar gaskiya annabi ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam har kafa uku la ta'tun nisaa fi ajazihinna kar ku sake ku zo mata ta jikin cinyoyin su ta bayan su ta jikin wato mazaunan su dangane da waccan aya wani karin bayani karna manta game da nisa'ukum harsul lakum malamai sun yi bayani akan wajihin wannan kwatanci cewa kwatancin ta fuskar moriya ne da jin dadi ba ta fuskar mallaka ba da haka aka ambaci abinda ake moriyarsa daga mace shine tarawa da ita da kuma samun albarka yaya kamar yadda a gona ake yin shuka a samu albarka amfani amma ta fuskar mallaka to babu kwatanci tsakanin mallakar gona da mallakar mata domin gona mallaka ne mata kuma ba mallaka bane abin da yasa za inda za ka gano mace shine abinda ka mallaka kana iya ka siyar kana iya ka kyautar kana iya ka bada haya ko aro in ka mutu kuma a gada to gona kenan amma mace kaga duk ba a yin wannan ba a siyarwa ba a ara ba a haya ba a gada to haka ta fuskar mallaka babu kwatancin amma ta fuskar moriya da samun amfani ina fata mun gane wannan to sai yake cewa a ƙasa gashi ya ƙara kawo wani ta'aliki ta'alikan su da mai mace sai nake karanta mana su wannan ma riha ila daga cikin majmu'u al-fatawa ta Ibn Taymiyyah da yake cewa daga fatawan yas'alunaka yace inna shari'atal islami al-mubaraka qad bayyanat lin-nasi kull al-ahkam allati yahtajuna ilayha fi jami'i nawahi hayatihim wa min dhalika tariqatul mu'ashara az-zawjiyya as-sahiha al-muwafaqa lil-fitra al-insaniyya lalle shari'ar musulunci mai albarka saboda ta gyara wa al'umma rayuwarsu ta kowace fuska to ta bayyana musu duk wani abu dake da alaka da sassan rayuwarsu da abin shafin rayuwa da bacci da farkawa da rayuwa da rabuwa da mutuwa da aure da zamantakewa da kasuwanci da jihadi da bashi komai komai da dan adam zai iya yi a cikin rayuwarsa sai da zaman shari'a ta bashi ka'ida a dunkule ko ka'idoji dalla dalla waɗanda zai amfani da su don wannan rayuwa ta zama mai daɗi. Yace daga cikin haka akwai musulunci ya bayani akan hanyar rayuwar aure ingantacciya wacce ta dace da fitra da asalin halittar da Allah ya wa ɗan adam. Yaqullahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah. Musulunci ne kodo da wannan ka'ida. Bayani akan wani lokaci da aka kebance cewa ba a zakkewa mata. Allah ya ce suna tambayar ka game da mata wanda suke cikin jinin haila ko lokacin jinin haila, sai Allah ya ce ka ce musu jinin haila kazanta ne, dan haka ku gujewa mata a lokacin jinin haila, kar ku kusance su har sai sun yi tsarki. Idan suka tsarkaka to sai ku je musu ta inda Allah ya umurce ku, ashe zuwan sai ta inda Allah ya ce fatuhunna min haifu amarakumullah, shine mahallin shahidin. Wa qala Allahu ta'ala fil ayati allati bada nisa'ukum harsul lakum fatu harsukum an nashitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'min. Allah yace lalle matan ku gonakin ku ne, ku zo gonakin ku ta yadda kuka so. Wa qaddimu li anfusikum, ku gabatar da wasanni ga kanku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, kada ku yi abin da yake samu Allah ne hatta a gurin tarawa da iyali. Wa alamu annakum mulaqu, kusancewa za ku gamu da Allah. Wa bashiril mu'minina, kai mu'minai bishara waɗanda suka bi dokokin Allah kan komai kenan. Waɗannan duka yana cikin suratul Baqara. Wa qala ahlut tafsiri innal murada huwa itiyanu az-zawja fi mahallil walad. Malamai suka ce ana nufin zokewa mata ta inda ake samun da. Wa huwa al-mahallul ladhi amara Allahu azza wa jalla, shine da yanda Allah ya umarni din an yi buta zauj an tuta zauja fihi ajiwa mace ta shi. Wa min al-ma'lum inda an-nasi kaffa anna mahallal waladi huwa al-qubul lad-dubur, cewa wurin da ake samun da shine gaba ba baya ba. Wannan kenan. Sai malamai ya ci gaba da cewa a sama yace وحدثنا وقال اخبرنا عبيد الله ابن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي قال حدثني يزيد ان عبيد الله بن الحسين حدثه ان حرمية بن عبد الله حدثه ان خزيمة بن ثابت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي wannan kuma ga wani isnadi ha ila yau shima ta hanyar wato Harami ibnu Abdullah dan da ya ilahu daga Ubaidullah dan Sa'ad dan Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf, shine nasabar Ubaidullah dan Sa'ad dan Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf zuriyar sahabi Abdurrahman dan Auf az-Zuhri. Shi wannan Ubaidullah dan Sa'ad din malamin su Bukhari ne da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i din, ya rusu shekara ta 260. Shi kuma yace haddathana anni, daga amminsa dan uwan babansa mai suna Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad, baban shi Sa'ad ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad, ammin nasa dan uwan baban shi Yaqub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad, dan uwan baban shi ne shine karami, shi wancan baban Ibrahim din shine babba. Shi kuma ya rasu kata 208. Shi kuma yace haddathana abi, wato Ibrahim dan Sa'ad din kenan, Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman. Shi kuma yace haddathana Yazid, shine wancan Ibn al-Had, daga Ubaidullah ibn al-Husayn, Ubaidullah ibn Ibn Hussein Al-Ansari shi kuma daga Harami dan Abdullah shi kuma Harami yace daga Khuzaimah dan Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna Allah la yastahi min al-haq la ta'tun nisaa fi adbarihim yana dai kawo mana bambancin isnaduji ne to wasu daga cikin hadisai ran ma ambaci wasu wadanda game da magana akan wato tsananin haramcin luwadi da abin da ke cikin shi na narkon azaba duk da yake na faɗa mana cewa da hadisan malamai sun ce suna da wani rauni a cikin isnadinsu amma an hada su akwai malaman da ma suka inganta wasu in kuma an hada su za su ba da cewa lalle abin yana da asali to ga wasu daga cikin hadisan a gurguje kwarai da ma ambaci wasu ran nan akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man atamra'atan fi duburiha wannan shine riwaya al-Imam Ahmad da Abu Dawud wanda kuma isnadin shi bai da laifi kwarai ko kuma riwaya Abu Huraira ha ila yau cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ata ha'idan duk wanda ya tare da mace mai haila aw imra'atan fi duburiha ko ya tare da mace ta duburarta aw kahinan ko ya je gumboka fasaddaka hukumai gaskata bokan faqad kafara bima unzila ala muhammadin to wannan ya kafirce abinda aka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma riwaya Ahmad ne da Tirmidhi da Nasa'i Abu Dawud ma ya rawaito ta da karin faqad bari'a mimma unzila ala muhammad yayi barambaran da abinda aka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Sheikhul Albani ya inganta wannan riwaya a cikin Irwaul Galil تخريج احاديث منار السبيل sai kuma wannan riwaya ta kuzaimu ta dan sabit da muka ji akwai kuma riwaya mun ji ta baya ta mata amru dan shuaib an abi an jaddi riwaya al-imam ahmad cewa anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil ladhi ya'ti imra'atuhu fi duburiha hiya al-luwaqiyatu as-sughra wanda yake yi wa mace saduwa ta dubura cito wannan karamin dan luwadi sai kuma riwaya ali ibn talq da yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'tu nisaa fi astahihinna fa inna Allah la yasai min alhaq kar ku je wa mata yita ist shine mafitar tusa mafitar dubura kenan wannan ma riwayat Tirmidhi ce da Ahmad wanda Ibn Hibban ya inganta ta sannan akwai riwaya Ibn Abbas da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allah ila rajulin ya'ti imra'atuhu fi duburiha Allah ba zai kalli mutumin da yake zuwa wa mace ta duburarta ba Sheikhul Albani ya inganta wannan a cikin littafin shi Adabu Zifaf asalin riwayar ta al-Imam Tirmidhi sai kuma riwayan wato Ibn Majah daga Khuzaimah din can wanda tayi kama da irin wannan da muka ji anan ita ma Sheikhul Albani ya inganta ta a cikin Riwayat Gali bayan waɗannan hadisan da malai ya kawo sai yake cewa al-Imam Ibn Hajar yana cewa وهذه الاحاديث وان كان في بعضها كلام لاهل الحديث فهي صالحه للاحتجاج ومثبته لتحريم اتيان الزوجه في دبرها كوده ike wato wadannan hadisai suna da matsaloli to amma dai za a hujja da su ibnu hazarin yake cewa turquha kathira wa majmuuha salihun lilihtijaj hanyoyin suna da yawa kuma hada su za su iya bada hujja kamar da yake cikin Al-Fathul Bari mujalladi na 8 Al-Imam Shawkani shi kuma a cikin littafin shi ainihin wato nail al-awdar sai yake cewa wala shakka anna al-ahadith al-mazkura fil babi al-qadiya bi tahrim itiyan nisa'i fi adbarihinna yuqawwi ba'daha ba'da babu shakka ka cewa wannan hadisi suna ƙara wa junan su girma ƙarfi wa kada akhadha ahlul ilmi min hadhihi an-nusus tahrim itiyan al-mar'a fi duburiha malamai sai amfani da waɗannan maganganu sai suka tabbatar da hukuncin haramcin haka to akwai wata magana da ta shahara cewa malaman kasar Madina Imam Malik sahabbai dan Umar suna fi'u suna halasta wannan kun tana ranna muku ishara zuwa gare ta ai Imam Al-Bayhaqi yake ruwaito magana daga Auza'i yana lissafa cewa ga zamiyar malamai waɗanda ba a aiki da ita malaman gari kaza ga irin kurakuran su malaman Kufa malaman Sham malaman Makka malaman Madina to yi lissafa a cikin kurakuran malaman Madina wanda ba a aiki da su da jin kida sai da saba kuma da wannan magana cewa malaman Madina suna halasta saduwa da masu dubura. To wannan magana ta shahara daga malaman Madina, amma zamu ji wani ƙarin bayani game da ita anan. Gashi malam yake cewa Ibn Taymiya yayi magana akan wannan mas'ala a cikin Muktasarul Fatawa al-Misriya, yake cewa walam yasiha an ahadin min al-ulama'i ibahatu dhalika, lalle bai inganta daga wani malami halascin haka ba. Wa ma ruwiya min aqwalin mansuba li ba'di ahli al-ilmi bi ibati dhalika fa hiya aqwalun da'ifa shadha wa ghayru thabita. Abu wasu maganganun da aka hakaito daga irin waɗannan malamai, to maganganu ne masu rauni kuma wanda suke sun fandare ba su tabbata ba. Shi kuma Ibn Kathir a cikin tafsirin sa mujalladi na 1 yake cewa wa qala Abu Bakr ibn Ziyad al-Naysaburi haddathani Isra'il ibn Rauh qala sa'altu Malik ibn Anas, na tambayi Malik dan Anas na ce ma taqulu fi itiyani nisa'i fi adbarihinna, Allah ya gaba ta malam mai hukuncin mutun ya sadu da matan shi ta dubura. Qala sai ya ce ma antum illa qaumun arab, ai ku larabawa ne ko, hal yakunu al-harasu illa mawdu'uz zar, kana ga zai yi ai shuka in ba inda ake sa ran samun shuka ba, samun tsiro ba. La ta'dul farj, kar ku kauce daga farji. Qultu ya Aba Abdullah, sai ce Allah shi gafarta malam, innahum yaquluna innaka taqulu zalika ay ibahatul wat'i fi dubur. To amma an gata malam, ai mun ji labarin an ce kana halasta wannan abu. Maliku yace yakdhibuna alayya, yakdhibuna alayya, ce ƙarya suke mun, ƙarya suke mun. Fa hadha huwa thabitu anhu, Ibn Kathir yace wannan shine abin da ya tabbata daga Maliku, huwa qawlu Abi Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ashabihim qatiba, dukkan malamai wannan ce maganar su. Huwa qawlu Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salama wa Ikrima wa Tawus wa Ata wa Sa'id ibn Jubair wa Urwa ibn Zubair wa Mujahid ibn Jabr wal Hasan wa ghayrihim min as-salaf, duk waɗannan malaman maganar su kenan. Annahum ankaru dhalika ashadd al-inkar, suna kyamar wannan abin, suna musunsa mugun kyama. Wa minhum man yutliqu ala fi'li al-kufr, wani ma zai ce duk wanda haka ya kafirta, wato kafirci na khurujin min al-milla, kafirci na aiki. Huwa madhhabu jumhurul ulama, wannan magana cikin tafsirin tafsiri na Ibn Kathir a cikin mujalladin sa na farko. Wannan kenan. Sai ya ce wa haddathana wa akhbarana al-Abbas ibn Abd al-Azim qala haddathana Abd al-Malik ibn Amr qala haddathana Abu Mus'ab Abd al-Salam ibn Hafs an ibn al-Hadi an Ubaydillah ibn Abdullah ibn al-Husayn al-Wa'ili an Harami ibn Abdullah al-Waqifi an Khudaima ibn Thabit, din da isnadin ne har ila yau. To wannan hanyar malam al-Abbas ibn Abd al-Aziz al-Ambari kenan, Abbasun al-Ambari, wanda yana da hadisi amma muallaq a cikin Sahih Bukhari, amma Muslim da al-Arba'a sun tada hadisin shi. Babban malami ne daga cikin ɗaliban makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal, mutumin Basra ne, Abbasun al-Ambari. Shi kuma yace daga malaminsa Abdul Malik ibn Amr al-Aqdi Abu Amir, shi ma mutum Basra ne daga cikin rijalul jama'a. Shi kuma yace haddathana Mus'ab ibn Abdul Salam ibn Hafs al-Sulami kenan, wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun tsari su daga gurin sa. Daga Ibn al-Had shine da isnadin, daga Ubaydillah dan Abdullah dan Hussein shi ma dai mun ji shi a baya, daga Harami dan Abdullah al-Waqifi, daga Khuzaima sahabin, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la inna la yasahi Allahu min al-haqq yaqulu ha salasa, wannan riwaya ma aka ce annabi ya faɗa sau uku, yace Allah bai jin kunyar gaskiya, sannan yace ga doka la ta'tun nisaa fi adbarihinna, kar ku sake ku je mata ta dubura. Qala Abu Abdurrahman al-Imam an-Nasa'i kenan, yace rawahu al-Walid ibn Kathir fa qala Ubaydillah ibn Abdullah, mun ga a isnadin Ubaydillah dan Abdullah dan Hussein, ko shi kuma sai tsaya kai akan Ubaydillah dan Abdullah shine sabanin dake cikin. To wannan riwaya ma tana cikin musannad na Ibn Abi Shayba da Mujamu Tabarani da littafin Al-Baihaqi. To anan ma akwai wani aliki mai muhimmanci da zamu karanta, gashi daga littafin Umdatul Qari da Imam abin nan wato Al-Ayn Zainuddin abin nan Al-Hafidh Al-Ayni rahmatullahi alayhi, gashi a cikin juz'in shi na 19 yake cewa
amma ikhtilaful ulama fi hadha albab, yana magana akan hukuncin zuwa ma mace ta dubura. Yace sabanin da malamai suka yi game da wannan, fa zahaba Muhammad ibn Ka'b al-Quradi wa Sa'id ibn Yasar al-Madani wa Malik ila ibahati dhalika. Haji kuma bai mun ce Malik ya ce kare yake mishi. Yanzu kuma ga wata riwaya, ga wani labari malaman yace waɗannan malaman guda uku, Muhammad ibn Ka'b da Sa'id dan Yasar da Malik, sun ce halas ne. Yace wahtajju fi dhalika bima rawahu Abu Sa'id anna rajulan asaba mar'atahu fi duburiha fa ankarana nasu dhalika alayhi wa qalu isghirha fa anzalallahu azza wa jalla nisa'ukum harthun lakum fa'adu arsakum nashita. Sai kuma hujja da wannan kissa cewa wai wani mutum a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje wa matar shi da ta dubura. Mun ji labarin cewa hakan ba shine abin da ya faru ba, kissa ne ta Umar. Sai wai malamin mutane sace mishi isghirha, kai mata dashi, ka dasa mata, ka zuba maniyin ka inda za a samu da sai aka saukar da aya ne sa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum. Wai sai su maluku suka fassara aya akan cewa aya tana goyen bayan abin da yini, kuma gane annashitum ta kowace kofa daga ga dama. Sai yake cewa wa qalu ma'anal ayati haythu shi'tum, din da kuka so, min al-qubli ko tafarji wa dubur ko dubura. Wa qala iyad al-imamu al-qadhi iyad yace ta'alluqu man qala bi tahlil bi zahir al-ayati, ta'allaka man qala bi tahlil bi zahir al-ayati, yace wadanda suke cewa halas ne sun makale wa zahirin ayati cewa anna shi'tum na nufin ko ta ko ina. وقال ابن العربي في كتابه احكام القران, ابن العربي يفدا لتافن سنه سنا احكام القران يجي جوزت طائفه كثيره معلمي ده ما سنتي يا هلس. وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه جماع النساء اكو النسوان اكو معلمي ابن شعبان يا ما تتر دكا لبارن معلمه a cikin kitabin da ya rubuta musamman dan bayani akan yadda ake kwanciya da mata. Wa asnada jawazahu ila zumratin kabiratin min as-sahabati wa tabi'ina, annan shi wannan ibnu sha'ban ya danganta halastin saduwa da mace ta dubura zuwa ga wasu sahabbai da tabi'ai, wa ila malikin da kuma maliku min riwayatin kathira, ya kawo riwayoyi daban-daban. Wa qala Abu Bakr al-Jassas fi kitabihi ahkamul qur'an, to ga wancan fa yanzu wancan fa maliki ne ibnu al-arabi, da ka ga shi yace an danganta ne bai tabbatar da inganci ba. Jiko mai akamul Qur'an al-Jassas ba Hanafi, daka zaka ji language din shi daban. Sai yace al-mashhuru an malikin ibahatu zalika, abinda muka fi sani daga maliku cewa sun halasta, wa ashabihi da shi da sahabbansa, wa ashabuhu amin, wa ashabuhu yanfuna anhu da hadhihi al-maqala. Malaman mazhabin maliku suna karyatawa suna cewa ƙarya ne, sune ibn arabi din ke yake ishara. Mun gane li qubhiha, saboda muguwar magana ce, wa shana'atiha, abar kyama ce a ce maluka ya faɗi wannan. Sai ya ce wa hiya anhu ashharu min an tudfa'a bi nafihim anhu, to magana dai ta shahara, korewa da suke ba ta ture ta ba, ta fi karfin a ture ta, yanzu wannan ba hanabi. Sai ya kawo ya ce wa kadrawa Muhammad ibn Sa'ad an abi Sulaiman al-Juzdani qala kuntu inda Malik ibn Anas fasu'ila anil nikahi fi dubur, yace ai ga ma hanyar da aka ba da labarin cewa an zo an tambayi Maliku game da aure ta dubura. Fadaraba bi yadihi ala ra'si, sai ya buga kanshi akan hannun shi a goshin sa, ya dafa goshin shi, wa qala as-sa'ata tasaltu minhu, yace ni ko yanzu nan ma nayi wankan janaba bayan nayi wannan saduwa. Aka ce wa yace haka, rawahu anhu ibn al-Qasim ma adraktu ahadan, wa rawahu anhu ibn al-Qasim ma adraktu ahadan aqtadi bihi fi dini yashukku fi. Aka ce Maliku ya ce wai bai riski wani wanda ya yarda shi a addini ba wanda yake shakka akan wannan, annahu halal, cewa halas ne, ya'ani wata al-mar'ati fi duburha. Thumma qara'a, sannan Maliku ya karanta ne sa'ukum harthul lakum fatu harthakum an nashita, qala yace fa ayu shay'in abyana abyanu min hadha, me yake wannan hujja, wa ma ashukku fihi, ce ni ba na shakka game da wannan. Wa amma mazhabu Shafi'i fi, yace mazhabin Shafi'i shi kuwa fa ma qala hu tahawi, shi na bin dawo yake fada cewa hakala na Muhammad ibn Abdullah ibnu Abdul Hakim annahu sami'a Shafi'i yaqulu ma sahha, yace Shafi'i yana cewa babu abin da ya inganta ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tahrimihi, game da haramtawa, wala fi tahlilihi ko halastawa, wal qiyasu annahu halal, zaka a kiyasance ya halasta. Wa qala al hakim la alla Shafi'i kana yaqulu dhalika fil qadim, hakim yace ina ganin da ne Shafi'i ke faɗan wannan sanda yake Iraki, amma fil jadidi da ya komo Misra fasaraha bit tahrim, ya faɗa cewa haramun ne. Wa dhahaba jumhur ila tahrimihi, malamai da dama suka ce haramun ne. Wa min as-sahabati Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas wa ibn Mas'ud wa Jabir ibn Abdullah wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abu Darda wa Khudaym ibn Thabit wa Abu Huraira wa Ali ibn Talq wa Umm Salama, duk wannan sahabban suka ce haramun ne. Malamai yace wa qad ikhtalafa an Abdullah ibn Umara ibn al-Khattab, an samu sabani daga Abdullahi dan Umar, wasu sun ce ya halasta, wasu sun ce a'a. Yace wal asahu anhu al-man'u, amma abin da yafi inganci shine ya hana shi ma. Wa min at-tabi'in, cikin tabi'ai kuma Sa'id ibn al-Musayyib wa Mujahid wa Ibrahim an-Nakhai wa Abu Salama ibn Abdurrahman wa Ta' ibn Abi Rabah, duk waɗannan sun ce haramun ne. Wa min al-a'immati, sauran malamai kuma wanda suka kasar tabi'ai, Sufyan ath-Thawri wa Abu Hanifa wa Shafi'i fi sahih, da Shafi'i a magana mafi inganci, wa Abu Yusufa wa Muhammad ibn Ahmad daliban Abu Hanifa din nan kenan, wa Ahmad wa Ishaq dan rawiya kenan, wa akharuna kathiruna wa tajidu zalika bi ahaditha kathira minha, sai ta ga wadannan hadisan da muka ga ba. Kudaka magana mafi inganci shine wannan magana ba ta tabbata daga maliku ba, kuma ku ta tabbata ba za a karba ba, domin kuskure ce, Allah ya gafarta musu gabaki da. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa akhbarana Harun ibn Abdullah qala haddathana Abu Usama qala haddathana al-Walid ibn Kathir qala haddathana Ubaydullah ibn Abdullah ibn al-Husayn an Abdul Malik ibn Amr ibn Qais al-Khatmi an Harami ibn Abdullah qala, wannan shine isnadin da ya isharar da zai cewa al-Walid ibn Kathir ya ruwaito shi ma, yace Abdullahi yace Ubaydullah dan Abdullah yace daga Harun ibn Abdullah Abu Marwan al-Baghdadi al-Bazzar kenan, wanda ake mishi kabila Haruna al-Hammal, ba wai dan dako bane, an ce suna hanyar Makka ne za a je aikin haji, sai wani ya kasa tafiya ya gaji, shine wannan malamin ya goya shi kawai aka ci gaba tafiya, sai ta goya shi, shi ake ce mishi al-Hammal mai daukan mutane. Yana da hadisi a cikin Sahih Muslim da al-Arba. To Harun al-Hammal shi kuma yace daga Abu Usama, shine Hammad dan Usama kenan, shi kuma daga al-Walid ibn Kathir wancan da muka ji, wanda yake mutumin Madina ne amma ya zo na kasar Kufa, akwai wani irin shi haka mai irin sunan shi, amma wannan dan Madina ne. Wa da sana Ubaydullah yace da sana Ubaydullah ibn Abdullah ibn al-Husayn da Ubaydullah dan Abdullah dan Husayn ya ba mu hadisi. To mu lura a wancan isnadin, Ubaydullah dan Abdullah dan Husayn shike riwaya kai tsaye daga Harami, wannan kuma tsakankanin Ubaydullah dan Abdullah dan Husayn da Harami, sai aka ƙara wani mutum mai suna Abdul Malik ibn Amr ibn Qais al-Madini shi ma. To wannan shi ake cewa al-Mazid fi Muttasil al-Asanid, mas'ala ce ta mustalahul hadis. Yace samitu Khudaima ibn Thabit yaqulu samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yastahi min al-haqq la ta'atu an-nisaa fi adbarihim. Qala akhbarani Amr ibn Hisham am Muhammad ibn am Muhammad ibn Salama an Abi Ishaqa an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Husayn qala yace haddathani rajulun min qaumi yuqalu lahu Abdul Malik ibn Amr ibn Qais qala haddathani Harami ibn Abdullah قال كنت جالسا في نادي بني خطمة وخذيمة بن ثابت في المجلس فقال فذكر النساء وما يؤتى منهن فقال خذيمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. وأنكم دقى أمر دين هشام أبو معاوية Al-Harrani ya rusuce kata 245. Imam An-Nasa'i ya kadaita da riwaya daga gare shi a cikin Asabul Kutubus Sita daga Muhammad dan Salama Al-Muradi wanda yana da riwaya a cikin Sahih Muslim wannan Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah wannan malami mutumin kasar Misr ne Muhammad Ibn Salama Al-Muradi Misriyun ne shi kuma yace daga Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq shi kuma yace daga Ubaydullah dan Abdullah dan Hussein qala Ubaydullah yace hadathani rajulun min qaumi wani mutum daga cikin mutane na ya bani labari yuqalu lahu ana ce da shi Abdul Malik Ibn Amr Ibn Qais Al-Khatmi shine da muka za bayin ta rajulun min qaumi yuqalu lahu ana ce mishi Abdul Malik Ibn Amr Ibn Qais Al-Khatmi qala yace haddathani Haramiyu Ibn Abdullah Haramiyu dan Abdullah yace mini kuntu jalisan fi nadi bani Khatma wata rana ina zaune a wani majalisi shine nadi kan wajen taruwa haka kaman club haka kuma kamantan shi na kabilar Banu Khatma wa Khuzaimatu bin Thabit fil majlis wannan sahabi suna Khuzaima yana zaune a wannan wajen fa qala sai yace fa zakarun nisaa wa ma yu'ta minhunna sai aka fara tattaunawa akan mata da abin da ya halasta na azakke wa mata da abin da bai halasta ba فقال خزيمه سي خزيمه yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah la yastahi min alhaq lalle Allah baya ainihin wato jin kunyar gaskiya la ta'tun nisaa fi ajazihinna kar ku sake ku dinga zakkewa mata ta duburansu wannan ma riwaya ibnu abi shayba ya fitar da ita da al-Imam Tabarani a cikin Al-Mujam al-Kabir da al-Bayhaqi a cikin Usul al-Kabir isnadi sahihi ne wannan insha Allah wannan dinda riwaya ta ila yau guda ɗaya ce ya ƙara cewa akhbarani Zakariya ibn Yahya qala haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Mu'ad ibn Hisham qala haddathani Abi an Ali ibn al-Hakam an Amr ibn Shu'aib an Harami ibn Abdullah an Khuzaimah ibn Thabit anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yu'tal mar'atu an tu'tal mar'atu min qibali duburiha daga malamin sa mai suna Zakariya ibn Yahya as-Sijzi mun ji shi a baya as-Sijzi al-Hafiz Abu Abdurrahman as-Sijzi kenan wanda yake malakabi da Khayyatus Sunnah wato telan sunna haka yake mishi lakabi telan ne amma na sunna baya dan karigar bid'a ya rusu ka ta 289 Imam An-Nasa'i ya kadaita da riwaya daga gare shi shi kuma daga malam Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali shine zaka dan rawiya kina shi kuma yace daga Mu'adh ibn Hisham ibn Simbar ad-Dastuwai kenan wanda shi ka ta 200 daidai daga cikin rijalu al-kutubus sita shi kuma yace haddathani abi shine wato Hisham ibn Simbar daga Ali ibn al-Hakam البناني أبو الحكم البصري دق أمر بن شعيب أن هرمي ابن عبد الله وأن كان أمر بن شعيب بأن أبيه أن جديه دق هرمي ابن عبد الله دق دي إسنادين يعطيك يوزوها دق هرمي ابن عبد الله هرمي ويتي دق خذيمة أن ثابت خذيمة يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤت المرأة من قبل دبرها an hana azakkewa mace ta sashin ainihin wato duburata ta duburata wannan ma riwaya ce tana cikin musnadul sorry tana cikin wancan tafin da muka ambata mai asuna ne abin nan sayyul musnadul jami' tana cikin musnadul jami' to waɗannan sunan hadisan da ya kawo game da wannan mas'ala wanda ya ambata dukkanin su ta hanyar Khuzaimatu dan Thabit in maka lura ya kawo akalla riwaya guda ta farko daga Umara dukkan da riwaya tana tike ne zuwa ga Khuzaimatu dan Thabit shine sahabin hadisi to in muka kalla daga Haramiyu dan Abdullah akwai ko dai Ibn al-Had daga Haramiyu sannan akwai kuma Husayn Abdul Ubaydullah ibn al-Husayn shi ma daga Harami sannan akwai Ubaidillah ibn Abdullah ibn Hussein shine dai wancan daga Haramiha ila yau amma ibn Lahad daga Ubaidillah daga Harami sannan akwai kuma Ubaidillah ibn Abdullah ibn Hussein sai aka samu wani mutum tsakanin shi da Harami shine Abdul Malik ibn Amr ibn Qais shine wannan almazid ibn Sa'd al-Asani din sannan sai kuma riwaya daga ha ila yau daga Ubaidillah dan Abdullah dan Hussein ha ila yau daga Harami ta hanyar Abdul Malik din duka dai isnadi ne yake nuna maka cewa yana da hanyoyi daban-daban da ya samu hadisin shi kuma ya rawaito mana daga malaman shi kala daban-daban kowanne isnadi malami ne daban mauna sai Muhammad dan Mansur Qutaybah dan Sa'id Ubaidillah dan Sa'ad uku kenan sai Al-Abbas Al-Ambari hudu sai Harun ibn Abdullah Al-Baghdadi biyar kenan sai Amr dan Hisham Abu Umayya shida sai kuma Zakariya As-Sijzi malamai bakwai dan ga sai da malaman hadisi suke shiga da fitan neman hadisi babu ji babu gani hadisi ne kwaya daya amma gashi ya koro shi ta hanyar malamai akalla guda bakwai to wani abin da ya kamata mu ƙara da shi akan wannan matsalar shi ne ana yawan yin tambaya game da wasu abubuwa da suke da alaka da wannan mu'amala ta aure kamar yadda muka ji shari'a abinda ta halasta shi ne abinda Allah ya ce fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku wato ta abin nan inda mani zai sauka zuwa ga mahaifa shine tafarji an haramta dubura haramci da kuma wato jan kunne akai to ana yawan tambaya a wannan zamanin game da abinda nasara ke cewa oral sex zake wa mace kuma ta baki ma'ana zamani ya zo cakudaden musulmai da wasu kabilu ko wasu al'adu musamman na turawa su zo da irin waɗannan abubuwa ga sunan mabambanta kuma mutane suna sakin jikinsu su ta kallakallan bidiyoyi da karanta labarai irin na waɗannan al'adu sai kuma suna kwatantawa to abin da yake suna mata farko shine mu gane akwai tasirin al'adu game da mu'amala aure kamar yadda muka ji a darasin baya mutanen makka sun zo madina sun yi aure a cikin mutanen madina suka dinga samun matsala da matansu saboda al'adar su ba ɗaya ba to mu gane wannan al'ada ba ɗaya ba sannan kuma mu musulmai a jumlace an hana mu koyi da al'adun kafirai a tafsilance an yi bayani akan nau'o'in al'adun da nau'o'in kafiran da aka hana koyin su kafiran nan Yahudawa ne Kiristoci ne Maguzawa ne masu bautar rana da kuma ma har hatta yan bid'a ma a cikin musulmai da fasikai duk an hana musulmai koyin su to duk abin da ya zama identity ne na wasu kafirai yana da kin musulmi ya guje mishi sawa'un astara ne a irin yanayin maganar su ne yanayin shigarsu al'adunsu bukukuwarsu tunaninsu duk wannan abu ne da ake hani musulmi ya koyi da shi to sannan kuma likitoci particularly da ma'aikata masana lafiya suna bayani akan cewa oral sex yana cutarwa yana cutar da dukkanin bangarorin guda biyu ma'ana mutum ya dinga tsotsan al'auran matarsa yana iya kamuwa da wasu cututtuka a bakinsa ba a yi wurin da tsotso ba haka nan mace dinga tsotsan al'auran mijinta yana iya yiwuwa ta kamu da wasu cututtuka su likitoci ma tunda ba ma shari'a suke kalla ba abinda ma suke cewa shine in har ya zama dole za a yi to ya zama an tsaftace wannan wurin amma a shar'ance to al'ada ce ta wasu ba al'ada mu bace al'ada ce ta wasu sai dai mutumin da zai ce kuma haramun ne to yana da buƙatar dalili akan haramci daga Allah kala a ce abin kyama ne kuma ya kamata mutane su guje wa abin da shari'a ta kyamatar da abin da ya saba wa irin al'adunmu mu musulmi kamar yadda ambata akwai bambancin al'adu tsakaninmu da musamman turawa Allah ya kawo mu wani zamani ne wanda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa za mu yi tabiye ma al'adun turawa gaba bayan gaba inda suka dan kafa ma'ana kafirai nake nufi turawa anan duk wanda muka suka dan kafa musulmi za su aje anan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za su shige cikin ramun damo da musulmi sun bisu shiga ibn jami'a da tafi musamman akan wannan shine iktida'us siratul mustaqim mujalladi babba bayani akan koyi da musulmi koyi da tabarki mai kakke yana da lazimin sa saba wa tafarkin kafirai iktida'us siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim lazimin koyi da ra'ayi da tabarki mai kyau da Allah yace siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to suna da talazumi dai yiwa a ce kana kan tafarki madaidaici kuma kullun koyi kake da tafarki maras kyau tafarkin kafirai gasna uwa da dama ba mu ankara ba duk sun bugari muna ta yin su yanzu wannan al'ada baddi da kusan kowa yake yin baddi ta zama ruwan dare ga duniya kowane gida ana yi kowane makaranta yanzu kuma makarantun ma da suke yi ma yara kusan duk mako sai an yi baddi ana da arubuta baddi din duka yan ajin kowa ranar da nashi ne baban shi ya kawo cake ke ma mahaifi yaran sun rubuta kwanan watan ke ran da birthday dinki za su za a kai miki ta cake daga makaranta da cake da kendira wannan duka jama'a kristanci ne father's day mother's day waye day duka ga sunan duka muna ta musharaka a ciki wanda ma yake da sauran tunanin cewa kai bai fa kamata ba to ganin shi ake kodai ba gidaje ko mai zafin ka addini ko wanda bai sai duniya ta sa gaba ba jama'a mu tsoron Allah wallahi wannan abun ba daidai bane mu guje musu mu daina yin su ba daidai bane hatta ita kanta mushahada ta al-aflam al-ibahiyya kallon fina-finai ire-iren waɗannan na blue films ko wani abu ba da gaskiya abu mai kyau mummunan abu ne domin kallon tsaraici ne kallon barna ne a tarayyar aure ma aka ce kar aje a ba da labari wanda mutum yake da matarsa kuma take da mijinta an hana su ba da labari ina kuma ga wasu takadare wasu kadangaru ko wasu birai a cikin rigan mutum su zo suna mu'amala ta fasikanci kuma aka ba musu kyamarori a dauke su kuma a yada duka duniya kuma mutane su dinga kalla suna siya da kudin su suna siya da datin suna kalla akwai risalar da taba karantawa akan irin yadda irin wannan cutar ta zama wani addiction kallon abin nan pornography yadda aka yi research aka tara ya wayi gari ya zama kamar yadda cutan shaye-shaye take zama mutane addiction mutum ya kasa rabuwa da abu da kuma take da tasiri wajen lalata kwakwalen mutane da mai da su wasu sakarkaru marasa tunani da haka duk abin da kan shari'a ta hana ba gaba ka hana shi ba kai da aka hana zai maka amfani kuma idan ka yi shi zaka cutu zaka yi shari'a ta hana kuma ta yi attaching wato zunubi ga aikatawan aka hana in abu ne mai kyau shari'a ta ce a yi kuma ta yi attaching lada a kan shi yanzu kalla misali mu ɗauki misali ci da iyalai aka ce akwai lada duk mutumin da yake ci da iyalan shi yana samun lada ne saboda akwai alkhairi ga wannan ciyarwa zai wartar da iyalan shi daga sibara za su girmama shi su mutunta shi kuma za su rayu rayuwa ta mutuncinsu da zai ba su gobaya ci da su aka ce ya ishe shi zunubi ya wulakanta iyalansa saboda wannan zai ba da dama su lalace shi ke yara su yara su samu su fara bara su fara yawuce wasu su yi ɗauke-ɗauke wasu in mata ne su faɗa hannun wasu mugaye da za su ba su wani abu su fitar da su ma'ana rashin kula da iyali kofa ce da take buɗe musu barna iri daban-daban shi sa aka ce to ga ladanci da su ga kuma zunubin sakaci da ci da su sannan kuma duk mutumin da bai kula da iyalan shi ya ɗauki ɗaurin rayuwar sai da ya kamata ba daga baya ba su tausaya mai su ne a dawo in sun samu ba su tana da shi ba saboda ba sa ta iya tana wani abu da ya musu wataƙila ma za su dinga jin haushin shi ne su ce ba a sa su a makaranta ba ba a koya musu addini ba ba a ba su sutura ba da sauransu za su dinga jin damuwa suna jin haushin babansu ko mijinsu ko makamanta haka da haka kagari abin rayuwa ne amma musulunci ya sa lada mai girma a kai kuma ya sanya zunubi mai girma a kan kinyi to duk abin da ka ji shari'a ta yi magana a kai za ka tarayya da irin waɗannan fa'idojin haka abin da ya dace da musulmi shine bi shari'ar Allah iya iya wasa ya gujewa kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka ce a gujewa to wannan kine dan haka oral sex abu ne mara abin kyama ne me yasa ake kyamarsa saboda wata al'ada ce tan daban a da can kafin a abin nan wato ayi a samu saduwa da turawa haka mutane ba su san wannan al'adar ba sai ba su san wannan al'adar ba dan misali ne su turawa dan wasu suna kawo cewa to ai babu abin da ya haramta gaskiya ne babu abin da ya haramta kai tsaye wataƙila saboda bai cikin al'adun da musulunci tara ana yi wala dai magana akan su yanzu misali bature zai iya yin komai da ya ga dama da iyalin shi a gaban mutane musulunci ko ya hana a bakin ruwa ma a bakin beach zaka tara suna fasikancin su a bakin kasuwa akan kamera wannan abin da shine mutane suke koya ba yanzu jama'a kaga an nuna su a market wai yana ba wata me sunan shi ma zobe na aure ina aka samu aure da zobe a cikin musulunci babu cewa wanda ya aure sai an ba da zobe wannan al'ada ce kawai ta turawa ta shigo mutane ga sunan dai iri daban-daban sai iya wanda ka gani to kuma abu mafi takeici shine mutane su yi wannan barnar kuma su yada ta zinubi koya yake idan an yi shi a sirrance yana da sauki idan ka kwatanta da wanda aka yi kuma bayan an yi a yayata zaka zinubi na farko yin zinubin zinubi na biyu yayata shi zinubi na uku duk wanda ya kwaikwaya yayi wancan da yayata yana da zinubi falahu wizruhu wa wizru man amila bihi halawa ne bai taba tunanin ya kamata ni ma na irin wannan takaddarancin ba amma idan wai ga wani yayi ya saka hoton a Instagram ko a YouTube shi ma sai ya koya ko ita ma ta koya daka bayan zulubin yin zulubin zulubin ya da zulubin da kuma zulubin wanda yayi koyi da zulubin haka dai kuma musamman waɗannan hanyoyin sadarwar da duk abin da aka saka ya makale kenan akai ila yau mutanadi daka wani ma zai bar duniya amma masu koyi da shi akan wannan mummunan aikin suna ci gaba da tara mishi zulubai yana da muguwar sadakatul jariya kenan yana da ma'asiyatin jariya yana da zinubi mai gudana in zamu muqarana ko mu kiyasi ne kun sadaqatun jariya yanzu yana da ma'asiyatin jariya sai ya kamata lalle mu kula me muke posting me muke reposting me muke sharing me muke uploading a waɗannan kafafe na sadarwa daga cewa abin da zai ba mutum mamaki shine kana zauna kawai sai kaga wani abu ya yi popping up ya bullo sai a ce maka yau shekara uku da ka faɗi magana ka watan sai ka yi ka tuna ka kasa wannan fa a duniya kenan jama'a a duniya kenan Facebook za su gaya maka cewa yau shekara kaza da ka faɗi wata magana kai kuma ka kasa tuna ta sai na kuma ga littafin lahira da wannan na Facebook da duka sauran suna nan a gurin littafin Allah fi kitabin la ilaha rabbi wala yansa da kana kai na nasiha da sauran ƴan uwa masu jina kai tsaye wanda su ji daga baya cewa mu tsoron Allah mu dinga iya bakin mu da alƙalamin mu mu rage gaggawa na kokarin yayata abubuwa da kuma yayata abin da babu buƙatar yayata shi ba komai kake zuwa kaje ka faɗa ba wani yanzu duka rayuwar shi tana kan Facebook komai sai an ji koda ko kayayata ka sai an ji cewa na taka kaya jama'a ku ga kafata yau ai na fito dan a taba mun yi fada da shi akan naira 50 haba jama'a komai sai mutun ya ji ya fada a Facebook yayi sabuwar riga yayi sabuwar mota an sace mishi agogo an bashi kyautar mashin an yi mishi alƙawarin yazo za a bashi takara a jam'iyya komai da komai duka rayuwar shi tana kan social media to wani ma abin musamman ababan alkhairi a san da kake fada ma rabin masu gani wahala ma hasada ne baka sani fe da rabi ba in suka gani za su ji wani bakin ciki a ransu me yasa wani ya samu kaza to wani ma na da kambun baka yana ji bakin ciki nan sai abin ya lalace jama'a a taya ni murna ina tsammanin na samu admission zan tafi Jamus karatu misali to ashe akwai wasu ma hasada ya azo ko ne suna ganin bai kamata ka samu admission din nan ba to wani na jin zafi sai magana ta lalace jama'a a taya ni addu'a ayyo an samu rana ashe a shi wata kauke tana ganin cewa yanzu yake ya sami kirana ita ba a sama ta ba sai ta zagi ta kwace saurayin ma shikenan duk wannan ya faru dai a aikace fa da aka jama'a mu kiyaye in za mu postin wani abu da kusa abin da zai amfane mu ya amfane wasu in ba haka ba bari shi shi yafi to musamman kuma in za mu je muna kallon wasu ababe duk abin da za mu dinga zuwa muna kalla ko muna sawa to mu san cewa akwai fa ranar hisabi ba fa an yi ta wuce ba kenan yanda kaga wato Facebook sun yi popping din shi din nan za ka ranar alkiyama fiye da haka za a fito da shi a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba mutane su dinga cewa ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana abinda muke yi na kwaba ya Allah ka rangwanta mana Allah ka mana rahama ya Allah wannan ƙasa ta mu da tarkirkice Allah ka gyara mana ita Allah ka kawo mana dauki musamman al'amuran tsaro da zaman lafiya al'amuran tsada na rayuwa da sauran rikita da ta da suka kewaye mu Allah ka yayi mana Allah ka saka fara ne ga zanuban mu shugabannin mu ya Allah ka ba su karfin gwiwa da karfin tunani da dabaran da za su takulin waɗannan matsaloli Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam zamu surara anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah.